Lina fuso na da wanka Mota ache tasha kumpa Inza nazo mushahira Say na jira na da wkalba Beshi jiki ya shakamshi Zansu kiche akwe dadi Mata sana bi ardamshi Kaikara kabar jiki zani Ata wanang